أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 21 ذو القعدة ربيع الأول shekara ta 1444 miladiya, wanda ya zo daidai da 17 da watan 10 shekara ta 2022 miladiya. Za mu ci gaba da karatun littafin mu Al-Muqiza na Al-Imam Az-Zahabi Shamsuddin Az-Zahabi mai rasuwa shekara ta 784. Wannan shine darasinmu na biyu. Wannan kai afwan shekara wannan ta mutuwa shi ba haka bane, anan abinda suka rubuta sama akwai kuskure kan rasuwa abin nan Al-Imam Az-Zahabi, ina ga 748 ne. Da 48. Wannan shine darasi na biyu, kuma muna cikin mabahas na biyu da Al-Imam Az-Zahabi ya kawo, yayi bayani akan al-sahih da bayanin wasu abubuwa da suka shahe shi. Sai kuma Hassan mun taba wani abin da muka kawo ta'arifat din shi da Al-Imam Az-Zahabi ya kawo daga malaman da suka gabace shi magabata jigajigai cikin wannan fanni. Bayan ya kawo wannan ta'arifat din, ta'arifat masu dama da ya gabatar, ya kawo maganar Al-Imam Tirmizi, ya kawo maganar ta'rifin Al-Imam Al-Khattabi da maganganu da dama, ya kawo maganar Ibn Salah da yace cewa Hassan ya kasu kashi biyu, yayi bayanin shi. Bayan yayi bayanin kuma yanzu yake cewa fa haza alaihi mu'akhazat, wannan shi ma maganganun na Al-Hafiz Ibn Salah da ya kawo shi ma akwai gyara akai. To kamar yadda mun ga muku yanzu, kun ga ai hace akwai gyara, to gyaran zai ambata. Wannan hoda ake magana manhajul bahas abu ne wanda shi ma daga ilimin magabata aka dauko shi. Duk abin da kaga an hada an ce kaida ce kan kaza, to daga magabata aka dauko abin yadda suka tahi akan tsarin rubutu. Yace fa wa qad qultu laka, hakika na ce maka, innal hasana ma qasura sanaduhu qalilan an rutubati sahih. Hasan shine wanda darajar shi ta dan sabko, darajar sanadin shi ta sabko kadan game da darajar sahihi. Wa sayazharu laka bi amsila, kuma hakan kin zai bayyana gare ka da misali. Yace summa la yadma bi anna lusin qaida tan daraja kullu alhadis alhisan fiha. Sannan kuma yace kada kai zata, kada kai kwadayin cewa Hasan yana da wata kaida wanda duk wasu ahadis alhisan, hadisai masu matsayin Hasan zasu shiga ciki. Yace fa ana ila iyasin min zalika, ni kai na dai ba tsammani gami da wannan. A samu wata ka'ida wadda za a ce duk hadisin da ya cika kaza Hasan ne yana da wahala. Yace fa kam min hadisin taraddu fihi huffaz, so diyawa hadisi da dama, zaka hadisi nawa ne zaka ga hafizan hadisi sun yi taraddudi a kan shi, sun yi kai kawo. Hal huwa hasanun aw da'ifun aw sahih, shi Hasan ne ko da'ifi ne ko sahihi ne. Balil hafizul wahid yataghayyaru ijtihadu fil hadisul wahid, hafizi daya sai ka gani ijtihadin shi da binciken shi ya saba a cikin hadisi guda. Wannan hadisi ɗaya ne, yau yace Hasan ne, gobe yace sahihi ne, sab binciken shi ya saba akan wannan hadisin. Kuma haka malamai suke a cikin ilimi. Adede tashwishin nan ta yadda in mun shigo an yi indibadi, kowa hankalin shi a waje na. Yace bal al-hafizul wahid ya taga irtihaduhu fil hadisul wahid, hafizi guda daya ana samu ijtihadi shi saba cikin hadisi guda daya. Yawman yasifuhu bi siha, wata rana ya siffanta shi da inganci. wa yawman yasifuhu bil husn wa tara ne inganta siffanta shi da cewa hasan ne wa rubba mastadafahu wa tara ma sai kaga ya rauna nashi ya ce mai rauni wannan kuma sabani ijtihadi ne na malami kuma haka ake so ilimi ya kasance la yakunu jamidan kawai abinda ka sani na bare shine bana shine badi ne kullun bai sauya sauyawa bincike da hukunci take nuna cewa malami ba jamid bane ilimi ba a so ya zamana jamid kawai ma'aluma jamida batta gusawa batta sauyawa wa hadha haqqun yace wannan kuma gaskiya ce fa innal hadith al hasan yastadifuhu al hafizu an an yuraqihi ila rutubati sahih hadisi hasan yace hafizi sai ya ga raunin akan ya dauka kashi zuwa ga matsayin sahihi fa bi hadha al itibar fihi da'fun ma idan aka yi nura ga wannan akwai wani rauni a cikin shi kenan yana da raunin da ya kasa ya kai zuwa ga matsayin hasan ya kai matsayin sahihi nake so izal hasan la yanfaku an da'afin dan saboda shi hadisi hasan bai gushe ba daga wani rauni ma lawan faka an zalika la sahab ittifaq wanda za a ce da a ce wannan raunin ya huta to ya zama na sahihi da ittifakin malamai ko wani hadisi hasan haka ne yana da wata dan raunin shi karami wanda ba zai cutar da shi ba wanda da a ce wannan raunin ya huta kawai ya zama na sahihi ne in ya kasance marawajin shi khafifud dab ne da a ce ya zama na qawi dab ne kawai ya zama sahihi yace wa qaulu tirmizi amma hadar imam tirmizi haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne hasanun sahih alaihi iskal akwai mushkila cikin magana li anna al-hasan qasirun an sahih yace dan saboda hasan akwai marasan marasan a ka ina mura nake kai sosai bana san shi ko kawo shi aje shi nan kannan sai sai ya huce da dai kawai yawa yake cewa fadar al-Imam Tirmizi fadar al-Imam Tirmizi cewa hadisin hasanin sahihin ne akwai iskali li anna al-hasl qasirun an sayyidin hasan mun san cewa kasa yake da sahihi ya takaita bai kai ba sahihi fasil jam'i bayna samataini idan ya hada wannan alama guda biyu li hadisin wahidin ga hadisi daya mujazaba akwai jayayya da juna an kira shi da hasan kuma an kira shi da sahihi wanda wannan istilahi ne na al-Imam Tirmizi wanda shi daya yake da istilahin shi hasanun sahih amma kuma malamai suna ta bayani da bincike akan me yake nihi da wannan har yanzu babu magana tsayayya kamar yadda zan mu gani kowa yana fadar dai fahimtar shi akan magana wa ujiba an haza bi shay'in la yanhadu bi anna za yace an ba da amsa akan wannan magana ta Imam Tirmizi hasanun sahih da wani abun da la yanhadu bayya biyan bukata shine ma'anar la yanhadu ai abadan huwa anna zalika bayya biyan bukata bi anna zalika rajin ila al-isnad wasu sun ce wai cewa yana komawa ne zuwa ga isnadi fa yakunu qadru bi isnadin sahih bi isnadin hasan sun ce abun da yake nihi hasanun sahih hasanun bi isnadin wa sahihun bi isnadin akhar kenan yazo ta wannan hanyar da sahihi hasanu wata hanya kuma yazo da matsayin sa ya hadisi daya yana da hanyoyi da yawa yace wa haqiqatu zalika anna laukan allaukan kazalika an yuqalu hadisun hasanun sahih idan da haqiqa wannan lamarin idan da a ce za a ce hasanun sahihi ne fa kaifa al'amr bi hadisin yaqulu fi to wanda hadu wannan magana ya kawo wannan mahutar wannan bayanai ne wanda suna bukatar bada hankali mutum ya bada hankalin shi kamar yadda zahabi ya kira da tayin shi al-muqiza ya cancanci sunan shi malamai sun jinjina mishi akan haka in mutum ba ya bada hankalin shi ba zai zama na yayi ida'a lokacin shi shi yasa ma wani wata hanya da malamai suke nuni akan ta ta dokan ilimi kamar a wannan marhalar ko muzakkira ce ko littafi ne abinda aka hiso ga dalibi ya taho babu littafin hannun shi ya saurara hankalin shi 100% kan malamin yana koma in ya tafi kuma nazarta wannan in zai zo mishi cikin sauki rike littafin kanshi yana da aibu amma ga wanda kai kamar marhala wannan mutum yana iya saurara ya fahimta kuma in ji ya bibiya yana iya ganewa wanda yake karamin dalibi yana ahadarin shi yana shi ba an ce ya zo hannu 10 bai saurara amma wanda yana fahimta ya zo hannun shi 10 ya hiye mishi amfani ba wai bai da littafin ba yana da shi amma yana hannu ya bar shi a gida in ya taho ya saurara ya fahimci me ake dan hankalin shi 100% kan mallan zai ba kan littafin shi amma yanzu ina karanta ka duk kalmar da karanta kai ma a wajen ka haman neman ta kake ba ma haman jin me nake cewa ba wannan haman ta kai ta bata maka fahimta abin da yi ma mutum ma yayi amfani shi inji malamai shine kalihi kawai ka saurara in ka saurara kuma wannan yana magana da wanda ya kai wannan martaba ta fahimta kin in yaje yayi mutaba'a shi kuma mutum ya jarraba wannan zai ga amfanin wannan sosai yace wannan wanda suka ce suka yi taujihin magana Tirmidhi kan cewa yace hasanun sahih yana ne hasanun bi isnadin wa sahihun bi isnadin akhar inda kuma za a musu gyara su ma wannan sune a ce to ya yake cewa hasanun sahihun la la'arifuhu illa min hazal waja hasani ne sahihin kuma ba yadda wata hanya sai wannan to kaga ai magana wannan magana ta tashi amma da farko ana maka bayanin ta zaka kamar eh lalle ta dace ko a ce haka ne yake nihi to amma wannan iskalin shine yadda muka ce a kawo magana a mata gyara ka fadi gyaran da kyarara a ilimi an gane shi kuma an san a ilimi ba a san ranka ba an fahimce me aka ba gaba yace fa haza yubdul qawlu man qala kunu zalika bi isnadin wannan ya bata maganar wanda zai ce wai Tirmidhi yana nihin hadisin sanadi bi gare shi yace fa yasubu an yakuna muraduhu bil hasan tana yiwa ya kasance ka gani kamar yadda muka ce al adab yayi ladabi cikin bada magana cikin dindinta magabata ka zagan su shake da wannan abu baka ga su ce kawai kazan nan shine kaza shi ma ta fa yasubu tana yiwa ya kasance kaza dan ilimi baka mishi bugan gaba baka ce kawai kaza ne ake nihi yace tana yiwa ya kasance ma'anar da yake nihi ma'anar shi ta lugha hasan ne yana nihin ma'anar shi ta lugha ba ista istilahi ba wa huwa iqbalun nufus yana nihin shine karkatar rayuka wa isga'il asma da karkatar da kunne ilahu sin matani zuwa ga kyan matanin shi wa jazalati lafzihi da kuma dadin lafazi kabrin lafazin shi wa ma fihi min as-sawabi wal khair da abinda ke cikin shi na lada da alkhairi fa kaseeran min al-mutun an-nabawiyya bi hadhihi al-masaba diyawa daga cikin matani maganganun annabi suna kumshe da wannan abubuwan to in yace hasanun yana nihin hadisi ne mai kumshe da hasani matani mai kyau kyau kuma yana nihin kawai kyau na abun nan ma'anonin da hadisin ya dauka sahihi kuma yana nihin sahihi ne martabar shi ta ilimin hadisi sai dai yace qala shaykh ibn wahab malamin mu ibn wahab ya fada ibn wahab shine abun nan ibn daqiqil eid dan dama wannan littafin kamar yadda muka ga at-taqrib wa at-taysir talkhisi ne na al-irshad na al-imam an-nawawi duk shi muallifin daya ne to shi kuma wannan talkhisi ne na littafin al-iqtira fi ilmi al-istilah na ibn daqiqil eid mujallal bi ne akan musqalaw al-hadith to zahabi shine mana talkhisi ana to shi yasa ce malamin mu yake fada shine ibn daqiqil eid fa ala hadha yalzamu idlak al-hasan ala ba'd al-mawdu'at yace idan gyaran da zan ma wannan magana cewa Tirmidhi abin da yake nihi hasanun yana nihin hasan ne hasan kawai na mutane sun kyautata shi kuma matanin shi na kumshe da kyau yana kumshe da fiqhu da ilimi mai kyau in wannan zan fassara wannan yace sai han mawdu'i sai ya shiga kalkashin hasanin dan mawdu'ai da dama suna zawwa da kyakkyawan lafazi da dadin wannan kene yace wannan ba mahuta bace ita ma summa qala fa aqulu yace sannan kuma ni sai in ce la yustarad fi hasani qaidul qusuru an sahih ba sharadi bane a ce hasan he an kuddabe bai shi da cewa bai kai ba zuwa ga sahihi wa inna ma ja al qusuru idza iktasara ala hadisin hasan taqaitawa ta zo ne idan ya taqaita akan hadisi hasan fal qusuru yatihi min qaidul iktisar la min haythu haqiqatuhu wa zatu qusurun wannan ya zo ne ta huskar qaidi na taqaicewa ba ta huskar haqiqanin lamari da zatin ba in an ce wannan hadisin hasan ne wannan sahihi ne ba ana nihin a cikin haqiqan lamari wancan yahi wancan ba wannan an bayyana haqiqanin abinda ilimin malamai ne ya kai su gare shi tana yiwa kuma a haqiqanin lamari abin ba haka nan bane kenan babu yankewa summa qala sannan sai yake cewa fali ruwati sifatun taqtadi qabulu ruwaya wali tilka sifatu darajatun ba'daha fawqa ba'd yace marawaitan hadisi suna da siffofin da ke sa a amshi ruwaya su kuma wannan siffofin darajoji ne ɗaya bayan ɗaya wata tana sama da wata kataye kuzu kama fada kuwa wal hifz da harda wal itqan da kwarewa wannan siffofin da aka zana wani ne yahi wani wani yahi wani shi yasa a cikin hasan ake samun martaba martaba wannan hasan ne amma wancan yahi kwari me yasa dan marawicin shi yahi wannan harda duk da shi ma yana da harda ai harda hawa hawa ne itiqanin hawa hawa ne nace fa wujudu darajati dunya a samu daraja wadda take ta kasa ka sirke masalan kamar gaskiya wa adamu tuhuma da rishin tuhuma la yunafi wujudu ma huwa a'la minhu min al-itqan bai hanawa a samu wata siffar da take sama da wannan ta itiqani kwarewa wal hifz da harda cewa fa iza wujidat ad-darajat al-ulya idan aka samu daraja wadda take ta sama yace wujidat ad-darajat lam yunafi zalika wujudu darajat wujudu dunya wannan bai hanawa a samu daraja wadda take ta kasa kal hifz ma asiri kamar harda kuma tare da gaskiya fasaha an yuqal to anan ya inganta a ce hasanun bi itibaru dunya hadisin hasan ne in mun kallu wacce darajar ta kasa sahihin bi itibaru al-ulya sahihi ne in mun kalli darajar ta sama kamar misali musamul marawici dukkan marawata sun zama na masu sirqin masu gaskiya ne ake amsar hadisin su bayan wannan kuma da harda wadda take tamamu dab ko kuma khafifu dab din hasan ne to wannan harda sai ta yi yana da harda mai kwari ko kuma gaskiya yana da gaskiya tabbatatta wadda babu kura a kanta amma kuma aka je wajen harda harjan mai tabshi ce batta da kwari kenan in muka kalli wacce siffa ta gaskiya hay mu siffan tashi da cewa sahihi ne wacce siffa kuma karama ita ce ad-darajat ad-dunya ta kasa sai mu siffan tashi da cewa hasan ne yace tana yiwa haka yake ne wa yalzamu ala zalika an yakunu kullu sahihin hasan idan kuma muka dauki wannan magana ita ma ga raddi a kanta ita ma ga raddi akan ta he zama tilas ne gare mu muka hado na mace duk hadisi hasan ma sahihi ne duk inda sahihi yake hasan ne dan saboda me wannan karama harda yana da wata siffa wadda take karama kenan wannan ne kullu kowanne hadisi hasan ma sahihi a kira shi hasan yace fayyul zamu zalika wa alaihi ibaratul mutaqaddimina fa innahum qad yaquluna fi ma sa hadha hadisun hasan amma wannan a maganganun magabata ana samun wannan wanda hadisi sahihi ma su ce mishi hasan ne ha in sun kallu wacce siffa suke ne qultu sai nake cewa inji al-imamu az-zahabi kaga da aka ce amana mutun yayi kokarin bambance tsakanin yanzu da muka fara manhajul bahs cikin maganganun magabata da rika dabbaka muku irin abin da muka gani can kaga ai mun ce duk in ka dauko maganar wani malami dole ne ka yi nuni akan cewa wannan magana ta wane ce kaga ya zano maganganun magabata to su kuma a zamanin su abin da suke amfani da shi yace qultu dan kasancewa wannan ita ce magana duk abin da ya gabata ba nashi bane na malamai ne kuma ga su ya fade shi ni kuma sai na ce fa a'la maratibul hasan mafi daukakar hasan kamar yanzu aka ce wannan hadisin hasan ne wannan hadisin sahihi ne to hasan kin ma hawa hawa ne duk da wannan hasan ne amma wancan ya dara wancan koda dan kasmi wancan ya dara wancan to shine zai kawo maratib irin yadda muka ga a sahihi mafi girman hasan mafi girman martaba ta hasan shine bahz hadisi yazo daga bahz ibn hakim an abihi an jaddi shine mafi girman daraja ta hasan wanda kak ta hana shi ya kai matsayin sahihi tora dan dani kadan ya kai martabar sahihi kiris dada kuma wanda suka zo kasa da shi kamar yadda a sahihi mun ga malik an nafi an ibn umar shine a'la maratibus siha wanda bukhari ma akan haka yake tahi su uku ne ba martabobi wanda suke a'ala maratibus siha wa amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi da hadisin amr ibn shu'aib duka wannan in ka da kaji an ce hadisi akwai bahz ibn hakim an abihi an jaddihi hasan ne wanda babu sama da shi a cikin hasan mai bi mishi kawai amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi kenan wanda in ka hudda bahz ibn hakim shi ma kuma babu wani sama da shi a wajen hasan amr ibn shu'aib mun tattauna qadiyar shi a cikin sharhin sunan abi daud ina gaban cewa wa muhammad ibn amri an abi salma mai bi mishi sai muhammad ibn amri daga abi salma daga abi huraira mai bi mishi daga ibn ishaq daga muhammad ibn ibrahim at-taymi da makamantan wannan yanzu nan gurin idan muka nura inda zan mu san cewa ilimin hadisi ilimi ne wanda yake kumshe da mawdu'ai na bahas yanzu akai tsaye jiya kwanda tuntubon daga masar yace Allah bahasi nake so mawdu'in doktora in akwai Allah taimaka mani akai tsaye ga sai rubuta mishi in bashi dan saboda mawdu'an suna nan jingim in dai kana da sayatul ibtila to zaka ga sun yanzu wannan in ka dauka ala sabilil misal muna cikin sha'anin bahasi dole nake alakantar da wani darasin da wani yanzu nan gun in ka ce marwiyatu bin bahz bin hakim an abihi an jaddi fi sunan abi daud duka hudo marwiyat cikin su kai dirasa akan su bahasi ne khas ya cancanci in hadisai goma ka samu masalan ya cancanci ayi magister da shi in hadisai in kaga kuma diyawa ne kace fi sunan abi dar kaga abin ya karinka eh kace min kitabi dahara a cikin kitabu dahara eh ka takaice abun ta yadda abun ba ya maka yawa ba daidai gurgurdan bahasin da kake gani ka in kuma ka kana da lokaci sai ka bar shi a sake wanda wannan kuma duk ya kamata ka kuma kaga shi wannan na bahas din yake ce marwiyat bahas bin hakim an abihi an jaddihi fi sunan an-nasa'i shi ma ka samu kaga wancan mutunan yayi akan marwiyat na wannan ibnu lahi'a kai kuma kana iya daukan bahas bin hakim a cikin ka ce duk a duniya ma gaba daya ba ma cikin sunan tirmizi ko sunan an-nasa'i wanda wannan ba karamin aiki bane yace huwa qismun mutajazibun baina sihhati wal husn yanki ne wanda yake kuma kamar su wannan dan baku labari dazu suna da lokaci ne isasshe wanda in sun tashi yin bahasi an waffara musu komi suna shirye kamar wancan da yawajen mujallal 7 a shirye suke dukkan wasu abubuwa su maida su hura cikin kawai daki yake kullun babu wani abin da yake in daki cikin maktaba shi kawai banda harkar littata wannan ba dare ba rana duka yadda ka san dan kaso kawai bambancin shi alheri ne yake yi wa huwa qismun mutajazibun baina sihhati wal husn shi yasa an kaje jami'at ma wanda suke da tsari wanda suke suna da wannan na Laraba wanda suna da gwamnatocin su sun ba su kima sun ba su daraja sun ba ilimi daraja dama gurin kwanciya ma na ɗan dirasatul uliya hura yake masu yin bahasi wanda su akwai bahasi gaban su daki ɗaya ba a sa mutum biyu mutum ɗaya a ciki kasuma ya hira tsakanin kawai aikin bahasi ya kai shi bahasi zai komin shi sun amince akan komin shi amince shi daya in furigon shi ne in wuta shi ce in menene ne shi daya kai samu aboki dan saboda abin da ya kawo shi mai da hankali huwa qismun mutajazibun baina sihhati wal husn ce yanki ne wanda yana jayayya tsakanin siha da husn fa inna iddatun min al huffaz dan iddatan dan saboda yace jama'a da dama daga cikin huffaz yusahihuna hazihi turuq suna inganta wannan hanyoyi wasu ma ta suke wannan hanyoyin sahihai ne bahz ibn hakim amr ibn shu'aib da sauran wasu ma ta suke musu sahihai kawai wace wani atuna habi annaha min adna maratibu sahih suna ba ta siffa cewa ita ce mafi daukakar martaba ta mafi kasa ta sahihi martaba sahihi mafi daraja ta kasa suke bashi summa ba'da zalika amsalatun kaseera yutanaza fiha yace a cikin wannan kuma akwai misalai wanda da dama su ana jayayya akan su ba'dhum yuhassinunaha wasu su inganta wa akharuna yudha'ifunaha wasu kuma sarawnana ka hadisul haris ibn abdullah wa asim ibn damura wa hajjaj ibn arqat da wannan magabatan duka wa husayf wa darraj abi samh wa khaliqun siwahum da jama'a da dama wanda ba su ba dukkan su an samu wannan wasu su inganta hanyoyin su wasu su kuma ba su matsayin hasan shi wannan da nake amfani da shi yana da sharhin da ake cewa tatimma ba kamar irin naku wannan gundari ne yana da tatimma wajen 56 me yake cewa tatimma kamar yanzu nan zahabi ya kawo wayar daga cikin agaradu ta'alif dalilan da suke sa wani yayi wallafa wani malami ya tattauna wata mas'ala amma ya mance kaza da kaza da kaza kalkashin mas'alar bai kawo ba ko kuma ya bari dan saboda wata mas'ala ko da bai mance ba kai kuma in ka zo sai ka kara ka cika wannan gibin da ya bari shi yake cewa tatimma to wannan yana da tatimma kuma inda ya burge tatimma kin sai ya dauko su a cikin ya bilita tahan zahabi dan zahabi malamin hadisi ne da ya kare rayo shi ba wani abin da bai magana akan shi ba illa iyaka anan ya takaita to in ya takaita anan shi kuma wannan malamin na zamani ne sai ga ya kamata da an kawo kaza da kaza da kaza da kaza kalkashin wannan baba to wannan kaza da kaza in kuma dan hazaka sai je dauko su a inda zahabin shi kanshi ya hudu wannan abu to wannan nawa yana da wannan mai zuwan ya kare magana hasan sai kuma tatimma guda da zan mu daukawa da tana cikin abin nan el karama ce ma amma ilimi babu karami dan na farko bayanin cewa Hassan shi ma ana yana cikin janibin sahihi wajen kafa hujja shi da kanshi zahabin a cikin littafin shi ad-diwan safaha 477 yace wal Hassan hujja hadisi Hassan hujja ne mabahis na Hassan sun kare mutum sai yayi tarkizi sai ya nura da kyau akan mabahis kin shi sannan sai ad-da'if nau'i na uku da zahabi ya kawo shine ad-da'if mana kasa an darajatul hasan qalilan wanda yayi kasa gami da daraja hasan ya bi su martaba martaba sahihi mafi girma mai bi mishi hasan mai bi mishi da'ifi to shi kuma da'ifi shine martaba wanda take bi ma hasan inda martaba ta matattakila ta hasan ta tsaya to kuma da'ifi daga nan ya tsaya shi ma yayi kasa shi kuma nau'i nau'i ne yace wa min thumma taraddada fi hadisin Unas atanan ne yace wasu da dama malamai sun yi taraddudi kai kawo a cikin wani hadisi hal balaga hadisuhum wasu muta malama hal balaga hadisuhum ila darajatul hasan amla shin hadisin su ya kai matsayin hasan ko kuwa wa bila raibin fa khalqun kasirun min al mutawassidin yace babu shakku da yawa daga cikin malamai wanda suke masu takaitawa yan tsaka tsakiya yace fi ruwaya bi hadhihi masaba suna kawo ruwaya wanda take a wannan hanya fa akhiru maratibul hasan hi awwal maratibud da'if karshen martaba ta hasan kuma ita ce farkon martaba ta da'ifi a alad da'if mafi girman da'ifi fi sunan a cikin sunan wa fi kutubul fiqh ma'ana in kana so ka samu da'ifi da'ifi ne amma mai kwari ba wanda ya kai da'afin da ko kallon shi ba a yi ba da'ifi ne amma wanda wasu da yawa ma ana hujja da su cikin kutubus sunan sunanul arba'a wa fi kutubul fuqaha da littattafan malaman fiqh zaka ga diyoci da'ifan da suke hujja da su suna da asali a shari'a yace warwatuhu laysu bil matrukin marawaitan su wanda ba matruk bane ba a bar su ba kabinul lahiya kama ibnul lahiya yana da rauni amma ba raunin da har za a bar shi ba shine ikhtiladi ne abdurrahman ibn zaid ibn aslam da abubakar ibn abi maryam al-himasi da farj ibn fadala da rashidin wa khalqun kathir rashidin wannan waska wani farta shi da cewa rashidin bi fata bi kasri ra ne rashidin cikin zatan tabdu a sama'ir ruwa suna da bayanin bayyana yadda ake wasalce marawaici hima ilmi ne khas mai zaman kanshi sai ta timma wanda ku ba za ku ganta a cikin wannan ba a cikin wanda ke wajen ku ba a cikin littafin zahabi ad-diwan da yake cewa yambage tasabbutu fil ahadisi sahiha fala yubaligu shakhs fi raddiha mutlaqan ya kamata mutum ya samu tabbas wajen amsar hadisi wacce sahihi kada ya kai matuƙa wajen maida su kawai yace wannan ba a amsa shi walasti imaliha mutlaqan ko wajen aiki da su a sake kawai yace babu kaidi bi khilaf al ahadith as saqida wal mawdu'a da sabanin hadisi wanda suke sarayayyu wanda suke na ƙarya fala hilu biha bi amalu biha asalan ita ko ɗaya ma bi halitta asali ay aiki da mawdu'i ba ibn al mubarak al imam az-zahabi da ya kawo a cikin siyar alam an nubala daga ibn al mubarak yake cewa fi sahih al hadith shughulun an saqimihi hadisi sahihai sai su shagaltar da mutun gami da neman da'ifai a tsaya ana ta cewa shin da'ifi ana hujja da shi ko ba a yi duk abin da yake dauke da shi in cikin sahihai akwai to me zaka tsaya ka bata lokaci kan neman wanda ana rikici kan ihtijaji da shi na hudu shine al-madaru shine man hadda ar-rutbatu ad-da'if wanda yayi kasa ga martabar da'ifi wa yurwa fi ba'd al-masanid ad-duwal wa fi al-ajza ar-rawaito shi cikin wasu masanid kamar musnad ahmad musnad abi ala al-musali musnad al-humaidi da sauransu wa fil ajza da cikin al ajza ul hadisiya kama arba'un an nawawiyya kama arba'un al wada'aniyya wa fi sunan ibn majah a cikin sunan ibn majah ana samun madaruh ma wa jami' at-tirmidhi afwan nayi misali da arba'un an nawawiyya babu madaruh a cikin arba'un an nawawiyya wa jami' abi isa da jami' abi isa yace misali amr ibn hisham ishmir ana samun kadan wanda suke madu'a a cikin sunan ibn majah akwai mawdu'ai ma misali amr ibn ishmir daga Jabir al-Ju'fi daga Haris daga Ali idan kaga wannan hanya kawai madaruh ne wa kasadaqata daqiqi da sadaqata daqiqi da farqad as-sabhi daga Murrat ad-Dayyib daga Abi Bakar wa Juwaybir da Juwaybir daga Dahak daga Ibn Abbas duk wannan hanyoyi ne wanda in ka gansu to ka guje su da Habs ibn Amr al-Adani da Al-Hakam ibn Aban da Ikrama da ma makawantan wannan yace min al-matrukin akan wanda an bar su a sha'anin hadisi ba a aiki da su wal halaka wanda halaka ku ne ma wa ba'dhum afdalu min ba'd duk da tsakanin su ma wani yahi wani a cikin wanda suke halaka kun ma al-du'afa sai na gaba al-mawdu ma kana matnuhu mukhalifan lil qawaid wanda matanin shi ya kasance ya saba ma ka'idodi wa rawihi kazzaban wanda ya rawaito shi makaryaci ne kal 40 al-wada'aniyya kama hadisin da ake kira al-40 al-wada'aniyya wannan al-arba'una wada'aniya shine wanda aka wanda Abu Dahir Salafi ma ya zarge shi ya ji ya suke da shi kuma ya gamu da shi mai arba'una wada'aniya yace halikum muttahimun bil kazb halakake ne wanda an tuhume shi da ƙarya cikin hadisi ya rawaito daga ammin shi Abil Fata daga Ahmad ibn Ubaydullah ibn Ahmad daga Salih ibn Wada'an Salafi yake cewa ya bayyana gare ni lokacin da na bude littafin shi akwai takhalidi mai girma wanda ke nuni akan ƙarye shi da tarkibin shi na Asanid yace na ganshi Ibn Nasir yace na ganshi ban dau hadisi wajen shi ba dan ana tuhuma shi da ƙarya littafin shi cikin al-arba'un al-wada'aniya duk sata ce daga Abil Fata as-sariqatu fil hadis ban tunanin mun taɓa bayani akan ta ita ma wani nau'i ne daga cikin ace fulanun yasraqu al-hadis ya dauko wani sanadi ya jona da wani sanadi shine as-sariqa fil hadis wa kanuskati ali kaman nuska ta ali rida al-makzuba ali wanda aka mishi ƙarya akan ta shi ba shi wancan al-arba'un al-wada'aniya shi ya kirkire ƙarya shi amma wannan ali rida jikan annabi sallallahu alaihi wasallam jikan hasan wanda shi kuma ɗan shi'a suka kirkira mishi cewa shi yayi wanda wannan aikin sa ne al-arba'un al-wada'aniya yake cewa al-imam ibn hibban mun san ibn hibban ko yake cewa shine ali ibn musa yana rawaito ana rawaito abun mamaki daga baban shi abinda ba wanda ya san shi sai shi ali ibn rida yana mai girman sha'ani kuma ahali ne na khilafa yace sai dai ɗan shi'a sun yi mishi ƙarya akan abubuwa da dama sun gefa mishi abubuwan da bai halitta ace daga gare shi suka zo ba har sun yi da'awar cewa ma shi ma'asumi ne sun wuce gona da iri akan shi to wannan nuskha ta shi duka cike take da ƙarya duk da ba shi yayi ɗan shi'a suka nasaba mishi wa huwa maratibun minhu shi ma martaba martaba ne hawa hawa ne mattafaqu ala annahu kazib mawdu'in ma ma'ana akwai wanda an yi ittifaqi akan cewa kawo ƙarya ce qada'an ƙarya ce wa yu'rafu zalika bi iqrari wadihi ana sanin wannan da me wanda ya azhadi wanda ya kirkira hadisin ya tabbatar da cewa wannan hadisin ƙarya ce me shi ma'ana wa nahu zalika da makamancin wannan wa minhu mal aktharuna ala annahu mawdu' ciki akwai wanda jama'an malamai da yawa sun taya akan cewa mawdu'i ne wal akharuna yaquluna hadha hadithun saqid madruh wasu kuma su ce hadisin nan saqid ne madruh ne wala najisu an nusamihi mawdu'an bazammi gangancin kiran shi ba cewa mawdu'an ne najisu shine ganganci an ci ko ciro shi ne daga aljisar gada inda za ke tar gada ganganci ne yake cewa najisu kawai ganganci wa minhu mal jumhur ala wahanihi wa suqudihi cikin shi akwai wanda jumhurin malamai sun tai akan cewa yana da rauri kuma sarayayye ne wal ba'du ala annahu kazib wasu kuma sun tai akan cewa ƙarya ne walahum fi naqad zalika turqun mutaaddida yace cikin naqadin wannan malamai suna da hanyoyi masu yawa wa idrakun qawi suna da riska mai ƙarhi tadiqu anhum ibaratuhum min jinsi ma yutasayrafi yace ibarar su tana kuntata game da jinsin da za a ce a sayar fi aljihibis mai canjin kudi wanda yake kwararre fi na kadi zahabu wajen tantance zinare aw lifidda ko azruha dan canji da ka bashi ko cikin duhu yamma kudi haka yace wannan najabi ne yahudda wannan na daidai ne to haka nan suke a wajen sha'anin hadisi manyan manyan malamai aw aljawhari li riqad aljawhar ko mai talla jawhari game da gane jawharin banza da na kirki wal fusus da fusus li takwimi hadan saboda daidaita su yace fali kasratu mumarasa tahmil al alfaz an nabawiyya saboda yawan mumarasa da suka yi da lafazin annabi hadisin maganganun annabi idza ja'ahum lafazur rakiq idan wani lafazi mai cike da rakaka yazo a ani mukhalifa lil qawaid ina nihi ya saba ma ka'idodi aw fihi al mujazafa ko cikin shi akwai jabu fi targhib wa tarhib wazan kwadaitarwa da kuma tsoratarwa cikin kwadaitarwa kamar misali sallolin da ake na Ramadan a ce za a baka ladan annabi 40 za a baka ladan in kai ta yau za a baka ladan kaga daga jin wannan kwadaitarwa ta yi yawa ta wuce iyaka ka san annabi ba zai faɗi wannan magana ba aw al fada'il ko kuma fadloli wa kana bi isnad muslim ya kasance da sanadi mai duhu aw isnad mudhi ko kuma da sanadi mai haske ka shams fi asna'ihi kamar rana ce a tsake shi amma kuma fi asna'ihi rajulun kazzabun aw wadda a tsakiye shi akwai wani wanda yake makareci tatacce a cikin sanadin fa hukumuna bi anna haza mukhtalif sai su hukunci akan cewa wannan hadisin kirkiro shi akai ma qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da dai bi hudu wannan magana ba wa tatawadau a kalamun fihi ala shay'in wahid kuma sai kaga dukkan rubutun su alqalam mun su ya tsaya akan magana daya mun taba ba da kissar Ahmad ibn Hanbal da wani wanda yake ganin cewa wannan abun naku ku ce sahihi ku ce da'ifi sai ya ce mishi zan ba wani hadisi ɗaya in baka hukunci akan shi ka je wajen Abu Hatim ka je wajen Abu Zur'a ka je wajen wani in maganar mu ta ittifaki kasan cewa ilimi ne in kuma maganar mu ta shi ya ce kaza ni na ce kaza to wannan zaka san cewa ƙarya ce kawai hayaniya ce yana bashi kuma da yaje ga sun yi ittifaki kuma hadisin da tsakanin su ba wanda ya gamu da wani suka yi magana akan shi yace lalle na shaida wannan ilimin naku bokanci ne ma'ana yana nihin yana kama da bokanci wajen tawadu'i Sheikhana Ibn Daqiq al-Idi yake cewa iqrarur rawi bil wada'i fi raddihi laysa bi qadin fi kaunihi mawdu'an marawaici ya tabbatar da cewa hadisan da na baku duk ƙarya ce bayyanuna mana mu yanke magana mu ce eh kawai ƙarya ce li jawazi an yaka zuwa fil iqrar tana yiwa magana ta biyin ma da ya faɗa ƙarya ce wannan da wacce zan mu dauka tana yiwa to wacce kin ita ce gaskiya wannan kin ya faɗe ta ne da wata manhaji dan kan mu yi ruwaya daga gare shi nace qultu sai nace inji al-Imam Az-Zahabi haza fihi ba'du ma fi wannan magana akwai magana kalkashinta wa nahawnu law fitahana babat tajwizi da mun buda kohar yiwa wal ihtimal da yiwa al-ba'it mani sanciya law qana fil waswasati da mun shiga cikin waswasi wastafsada da kuma da abunnan da hayaniya in muka ce duk wanda yazo ƙaryata kansa ma kan miyar da mu ce tana yiwa wacce ce ƙarya tana yiwa wannan ce gaskiya kawai in yace ƙarya ce yamma annabi kawai a bar magana babu zancen ka ce mai yiwa in ka buwa nan duk makaritan he kace kawai ba ƙarya bace suke yace kathirun min al ahadis allati wusimat bil wada'i diyawa daga hadisan da aka ammusu alama da cewa na ƙarya ne la dalila ala wada'iha babu dalili akan cewa hadisan ƙarya ne kama anna kathiran min al ahadis al mawdu'a min al mawdu'at kamar yadda diyawa daga cikin hadisai mawdu'ai la nartabu fi kaunha mawdu'a ban mushakku akan cewa mawdu'iya ce shi wannan Zahabi Allah ji kanshi gyara ne yayi game da maganar da ta gabata ta wannan malamin wannan Ibn Daqiq al-Idi eh malamin siya mishi gyara ko kun ga kuma wani manhajin ko mun girman malami ko mun daraja shi ko da malamin ka ne in kaga abin da kuka saba kakai tawadu'u a cikin bayyana gaskiya gashi malamin shi ne can baya mun wuce yace Ibn Sheikhuna Ibn al-Wahhab kuma yace Sheikhuna ya faɗa kuma gashi nan yace wannan magana gashi amma cikin ladabi ba cikin mutunta wannan ba Al-Hafiz Ibn Hajar shi ma kuma ya mishi gyara cikin Nuzhatun Nazar yamma zahabin gyara yace wasu sun fahimto akan maganar wannan ta Ibn Daqiq al-Idi cewa iqrarin nan ba za a yarda da shi ba yace ba haka yake nihi ba balle ma ha'a musharadi abin da yake nihi cewa na fa'ilu qadu bi zalik ban mu da tabbas akan haka bai ce ba kan mi yarda da iqrarin shi caye ban mu da tabbas yace kuma bayyana zumta akan cewa na fa'ilu qadi na fa'ilu hukum kore tabbas kin nan ba yana nihin ya kore hukunci ba dan hukunci yana abkuwa bi zani da galib da zato mafilin jayi wanda wannan sananne ne wajen malaman usulul fiqi to ana haka ne shi yayi gyaran nashi Ibn Hajar a cikin Nuzhatun Nazar shi ma ya mishi gyara nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara akwai sauran tatimma wanda suka shahi mawdu'i darasin gaba cikin su ne zan mu tashi insha Allah ta'ala.